نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yawwa, masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa, da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallonmu da sauraronmu ne kai tsaye daga babban ɗakin taro na makarantar nan tamu mai suna Darul Hadisi Salafiyya. Yanzu da muke magana, an shiga daren Asabar, daidai da daren 1 ga watan Rabi'u Nisani, hijira na da shekara 1435, daidai da 31 ga watan Januwari shekara ta 2014. Muna zaune tare da wani dattijon malami kuma professor a cikin harkar shari'a ko kuma law, shine professor Dauda Ujobi. Shi professor Dauda Ujobi, musamman ga ɗaliban makarantar nan, ba sai an tsaya kawo dogon tarihi game da shi ba. A wannan kujera da yake zaune bai wuce wata guda ba, ya zo ya yi wa ɗaliban makarantar nan lacca a inda ya kawo cikakken tarihin shi. Daga ina fatar masu kallo da sauraron wannan laccar ta yanzu za su nemi wannan ainihin wato cassette ko kuma CD wanda ainihin aka yi domin su samu wasu bayanai masu muhimmanci. Sannan laccocin Professor Dauda Ujobi suna nan birjik a kan YouTube. Da ka buga www.youtube.com sai ka tafi search bar sai ka sa Professor Dauda Ujobi, shikenan kawai zaka samo su gaba ɗaya. Duk abubuwan da kake so zaka ji zaka gani insha Allah. Lecture da malam zai mana yanzu taken ta shine ina gaskiyar take. Wato gaskiya ta tabbata Allah ya saukar da ita. To amma har yanzu ana jayayya tsakanin mu musulmi cewa mu ne da gaskiya, su kuma kiristoci suna cewa su ne da gaskiya. Professor Dauda Ujobi dattijo ne wanda akalla yanzu ya kusa ta mai shekaru 80. Ya dade a cikin fage na malanta ta addinin musulunci da ba za ta gaza shekaru 30 zuwa 40 ba. Kwararre ne kuma masani ne game da ainihin addinin Christianity, har ma yana da digirori akan addinin Christianity. Shi yasa muka ɗauko shi don ya gabatar mana da wannan lacca, wadda ɗaya daga cikin manufofinmu a makarantar nan tamu ta Darul Hadith su ne gayyato masana a fannoni da dama su zo domin su wayar mana da kai game da wasu tambayoyi ko ƙorafi ko wasu ƙalubale waɗanda al'umma suke da su game da fannonin addini, rayuwa, tattali da sauran ɓangarori makamantan haka. Don kar a yi mamaki, kamar yadda ga Professor Dauda Ujobi, gobe kuma za a iya ganin mun ɗauko wani professor a accounting, shi kuma ya zo ya wayar mana da kai, ko a business admin, ko kuma wani professor a geology, ko wani abu wanda muke da bukata a kai. Mu dai 'yan makaranta ne, ilimi muke nema. Mai girma professor, ɗalibai su ne maka maraba da zuwa, da kuma duk sauran al'umma da suka ainihin halarto domin sauraron wa'azozin nan naka da kuma laccocin nan. Barka da zuwa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi din wa ba'd. Assalamu alaikum ya ikhwal muslimin. Kamar yanda Sheikh ya gabatar, sunana Professor Dauda Ojobi OON. Sannan kuma kamar yanda ya gabatar gaskiya a farkon yanayi a ina da shekara 26 a lokacin ne samu PhD in Christian Theology. Aka yi ordain na zama cikakken bishop. To zuwa 1966 January 7 na dawo musulunci don gaskiya a gani nawa yana tare da Qur'an. To kada yanka hukunci tun ban so ma shiga ciki ba. Don a title na yau, where lies the truth? In the Bible or in the Quran? Ina ne gaskiyan yake? A cikin Bible za a samu gaskiya ko cikin Qur'ani za a samu gaskiya? To shine title na wannan lecture na wannan yau. Saulan zabi ya saulan naku. Ni zan kawo su, amma zabi hukunci ya zama naku. Ku zaba mun alkari yanzu. Ni ne zan yi presenting, amma ku zama alkari. Ban zo domin in bashi addinin wani ba, in tozaita addinin wani ba. Yanda nake so musulmai su saurare ni, haka nake so kristoci ma su saurare ni. Don musamman su in suka fahimci gaskiyan nan, cewa ga inda gaskiyan yake, in don Allah ake yi, inda gaskiyan yake a nan za a koma. In dai don Allah ake yi, in bai domin wani dalili ko siyasa ko abu, a in dai gaskiya ne, kuma ya kamata mu koma mu bi gaskiyan, saboda muna yi wa rayuwarmu na farkon na bishi ne rayuwa ba. Rayuwan bayan wannan rayuwan da muke ciki shi ne muka fako. Don haka ba ka samun zaman lafiya a wancan rayuwa in ba ka bi gaskiyan ba. Bai za ka samu zaman lafiya a nan da can ba inda ka bi gaskiyan ba. Don haka mu nesu mu tace gaskiyan yau. Mu nesu mu fahimci ina ne gaskiyan yake kwance, a cikin Qur'ani ne ko a cikin Bible? Zan fara da tambayanku cewa tambaya na farko gare ku, don dukkan lecture na yau tambayoyi ne gare ku, kuku ba da amsa. Amma yanzu kafin shiga bari wannan tambayan a samu a cikin a rayuwarmu yanzu, ile-ilen malamai kamar su Sheikh da za a nuna cewa da limamin guri kaza ne ko kuma malami ne a nan guri kaza, amma a da yau shi ne faston coci kaza, akwai? Ba za a samu a ce limamin gari a da, amma a yau shi ne kuma faston wani coci, ba a samu haka? Don haka idan na yi tambaya, in an fahimci abin da nake tambaya a bani amsa a bayyane, don kagane yanzu hypertension ya toshe kunnan ba na jin sosai, sai dai an yi magana sai tukuna nake ji. Don haka to shin ba a samu da bishop waɗanda daga cikin a can wurinsu da suke zama malamai a cikin musulunci ba a samu? To tun da yake ba a samu limami ya zama pastor ba, amma pastocin suna zama limamai. Kai Sheikh, ko kana so ka zama pastor? To kaga ta farko kenan, ni dai nan bishop ne, but just Christian kawai ba, bishop or then the bishop, not Nigerian made bishop. Amma yau gani nan ina wa'azi a dalilin musulunci. Limamai na wanda za a ce limami ne a da, amma yau pastor ne a wani guri? Babu. To kaga inda zan fara kenan. Sannan kuma tambaya na farko na a cikin sigan wannan lecture yau shine kaman haka wato kristoci a qur'ani tukuna qur'ani yana gaya mana akwai wani class a cikin suratul ikhlas wanda yake nuna ma lam yulid wa lam yulad shi Allah is not a parent and is not been parented by anyone shi Allah bai haifa ba kuma ba haife shi aka yi ba to amma kaga ideology da kuma philosophy da ya tattara ga Islamic faith kinan like gaskiya dukkan mu musulmi mun san Allah ba haifuwan shi aka yi ba mun gaskiya ne to sannan kuma mun san Allah bai haifa kowa ba haka ko to amma su Qur'ani kenan sai ma Bible ya nuna mana cewa Allah ya haifi da Allah ya haifi Solomon Suleiman Allah ya haifi David annabi Dauda Allah ya haifi Eliza Eliyasu Allah ya haifi Jesus duwa nan an Allah ne ko da yake in dai yin nuna kowani sai this is my first son kwanan kuma wancan yace this is my first son wannan ma kowani first son ba a samu the second son ko what at all are first sons to kaga a wannan ma cewa Allah ya haifa ma akwai tantama amma mu aje shi ya lailai Allah ya haifa Bible yace Allah ya haifa Qur'ani yace Allah bai haifuwa ba haifi Allah ba kuma bai haifi kowa ba to a cikin wannan mu binciki yanayin shin ya cancanta a matsayawa Allah cewa yana da da Bible Qur'ani yace Allah bai da da amma Bible yace Allah yana da da a cikin wannan mu yi amfani da hankalin kanmu bai ma kada belele ko kana musulincin ba kada don't look so biased mu yi amfani da hankalin kanmu mu binciki shin a cikin wannan littafai guda biyu wani ai gaskiya masha Allah saboda Allah bai da farko bai da karshe tare da shi ba kowa to dai wani ne ya haifi da wace mata don haka idan aka bincika common sense zai nuna mana cewa gaskiya bai cancanta a ce Allah yana da dabar musamman kuma mu duba Qur'ani ya gaya mana cikin suratul anam yanda yake cewa la yadallahu absar Allah dai kan ido bai sai kai gare shi ba ana iya gani Allah mutum yana iya gani Allah haka kawai with your naked eyes ka ga Allah ka ce ga Allah to ai ba a gani Allah Qur'ani kenan yace Allah ba a ganin shi sai kuma Bible in the book of Exodus chapter 24 verses 9 to 10 Bible yace annabi Musa tare da wasu mutane 73 dukkan su sun hadu sun zama 74 sun hau sama ni ban sani ba ko tsani aka jigida musu ko wani fuka-fuki aka musu ko da ya dai sun hau sama har suka ga Allah da Allah ya hange su cewa ga shi Allah ya yi baki sai Allah ya mike suke yi hannu da Allah the Lord God of Israel how are you shin wannan Allah mu din kenan mu musulmai Allah mu din kenan Allah idan ana ganin shi ga kasan mu da yanzu inda ya cukuda akwai oya economically ne security ne ba inda yake da cewa yanzu to Allah nan shine Allah mu kuma ana iya ganin shi shin ba dai mu tashi mu dai mu yi mishi zagazanga nce kai ba Allah mu kuma ba in ba kai mana maganin wannan ba tunda muna ganin shi to Qur'ani yace ba a ganin shi Bible yayi hukunci akan cewa mutum 74 sun tashi sun je har sama sun samu Allah har sun yi hannu sun Allah yana da jiki balantana hannu ya Allah kuma bai likita a ce yau Allah ya likita ya zama mutum ko ya zama wani abu kaza har ma a samu a yi hannu da shi to saboda Allah Qur'ani yace Allah ba a ganin shi Bible yace wasu sun je sun ga Allah to shin mu yi amfani da hankalinmu a cikin zantutuka nan guda biyu wannan littafin Qur'ani yace ba a ganin Allah ido bai sai kai ga Allah ba amma Qur'ani da yace Allah ba a ganin shi amma Bible yace Allah ana iya ganin shi dan wani musulmi ina ne gaskiya take in the Bible or in the Quran a cikin Quran Qur'ani ne annawa gani shine da gaskiya don Allah nan yana da wuyan gani ko annabi Isa ma ya fada a cikin the book of John chapter 5 verse 37 yace none of you have ever heard his voice nor his sing nor has seen his shape daga cikin ku ba wanda ya taba gan jin muryansa talantana a ce an ga kamani shi don haka Allah ba a gane shi Bible ne Qur'ani nan yayi gaskiya Bible yayi kariya a gane nawa ne menene na ku ganin to masha Allah sannan kuma mu sake duba cikin wannan cikin wannan zance wato Qur'ani yana nuna mana cewa akwai kalmomi cikin Qur'ani guli daban-daban bakwai wanda yake nuna cewa ya fara gabatar da al-Qawiyyul Al-Aziz Allah al-Qawiyyul Al-Aziz akwai guli uku da yake gabatar da cewa Al-Aziz Al-Qawiyy Allah mabuwaye ne Al-Aziz Al-Qawiyy mai kalbi ne dukkanmu idan aka bi Quranic perception dukkan mu yanzu da mutum da aljanni da wato mu dama America da Russia da German da all world power including us here mu da kuma kam yau mu bi Allah da yaki zamu yi nasara shin zamu nasara idan dukkan mu muke da kuma kami mu bi Allah mu je mu yake shi to ka yaki wanda baka gani shi ina zaka halba wani shari'an da na taba yi a Kaduna wato wani ne ya raba mata malam badmashi sai uban matan shi ya raba auren su saboda malam badmashi makaho ne sai yace wato malam badmashi ya mishi rashin kunya saboda malam badmashi ya mare shi malam badmashi nan kuma makaho ne sai wato sai ina kokari bai zai ba malam badmashi haƙin shi ba akuwa aulen nan bai dalaka bane bai shi malam badmashi ne yace bai so ba iyayen ne suka matsawa matan ta tarabu da malam badmashi to sai na fito madadin malam badmashi dan duk inda duk aka ce musulmi ne amma bai da kudi sai ana so a take ƴancin sa ni zan je gaskiya zan je ba zan kalba ko kobo a hannun mutum din ba zan kuma yi idan ban samu sarari yin ba zan sa matana ta je a madadina kuma ko kobo ba za ta kalba ba to sai na ce to kotu ina mu yi demonstration anan kai sirikin malam badmashi fito waje ya fito ya tsaya ya ce malam badmashi mare shi wani maru sai ina ne ka gani shi mane shi mana to kai sirikin malam badmashi yi yanda aka yi malam badmashi mane ka mu gani ga malam badmashi yau ga kai to kaga gaskiya bayana ba mu a gani Allah ina da mu jefa alshashin mu ina da mu jefa ko sanda ne ko adane ba mu a gani shi to amma Bible yace in the book of Genesis the book of Genesis chapter 32 verses 24 to 28 annabi Yakuba di ay koku ade aljanu da malaiku da mutani ya kama da su duka sai Allah ya bla sai Annabi Yakubu a cikin dare dayan ya koku ade Allah hal ya kada Allah kasa ya zo na uwal cikin Allah sai Allah ya ce kada ka halaka ni ai mun rai kada ka halaka ni ai mun rai daga yau sunanka ya koma ya zama Israel to kaga Allah ya roke shi in ba haka ba da Annabi Yakubu ya gama da Allah to wannan dalilin duk wanda sunan shi yake Jacob ana ce Jack ana musu cewa Jack Jack abu ne mai kalfi ne to Annabi Yakubu kai malaika guda daya ma ya fi kafin duniya aljanu ma ya fi kafin mu ba dukkan mu nan da muke tare aljanu guda daya ganda ma sai gama da mu amma kaga mutum daya ya gama da dukkanin aljanu ya gama da dukkanin mutane da malaiku duka malaikun guda nawa ne kowane mutum a nan yana tare da malaiku jinjin wannan ma jinjin wannan ma jinjin wa hada nan malaiku dubu nawa za a samu a nan amma hal mutum da ya gama da su a lokaci daya kai wannan yayi kama da almara yin wannan za su fada su fada fala gabatar a Hausa mu ce gata gata nan sai mu ce mu ji ta to kada ya ga hukunci nina gabatar gaba gare ku ko ne za ku yanka hukunci to mu dai Qur'ani nan ya ce Allah mai kalfi ne mabwayi ne ba yi ayin da shi Bible ya ce mutum daya makenan ya fi kafin Allah hal ya kada Allah Allah ya solenda where lies the truth in the Bible or in the Quran ina ne gaskiyan yake a Quran don gaskiya anawa tunani gaskiya Allah ya fi kafin kowa Allah ya fi kafin komai amma ga mutum nan ce mutum ya kada Allah ai wannan almara ne ba da gaskiya bane a sai tambaya na uku Bible Qur'ani ya ci kenan ko Qur'ani ya ci na farko Qur'ani ya ce ba Allah ba yi da da Bible ya ce Allah yana da da mun gane nan cewa Qur'ani ne yake da gaskiya kashin gaskiya yana tare da Qur'ani ko to na biyu ba a ganin Allah Bible yace ana ganin Allah anan an gani cewa lailai Allah ba ya fi kafin a gani idan aka bi litatafai wasu ma kai ko abun nan na mai yake da suna Hindu litafin su yana na cikin jakan nan anan yanzu don na tare da kowane addini da duk ina da litafi dai zan kokarin karanci litafin su shi ma bai yarda cewa ana gani ba Allah ba sai dai suna cewa Allah yana jefa representation nashi ne don a ga amma Allah ya fi kafi a ganshi to amma gashi Christian yace karala ana gani Allah Qur'ani yace ba a gani shine na biyu ko an ce Qur'ani ya gaskiya ko yanzu na uku an fi kafin Allah mutum ya fi kafin Allah amma an Bible yace an fi kafin Allah Allah ya Qur'ani kuma yace Allah ba wanda zai yi da shi dukkan mu ba za mu yi da shi ba bare ta na mutum daya na samu Qur'ani ya samu uku ko Bible ya samu nawa eh zero ko to mu shi gaba ko ya samu yo to mu sake dubawa wato Allah Qur'ani yanayin Qur'ani ya nuna mana cewa Allah ya san farkon komi har karshen sa kafin ya yi halice shi hata hada wanda yake cikin uwar shi farkon kwana 120 na farkon tukuna Allah ya ba shi litafin arzikin sa ko zai zama mai arziki ne ko matsiyaci ne ko mai duk abin da zai samu da duk abin da zai same shi a wancan lokacin kwana 40 na farko 40 na biyu 40 na uku sai aka nuna masa wani aka hura dai sai aka bashi wannan dan abin da zai zama tun bai zo duniya ba Allah ya san abin da zai kasance ko to amma Bible anan yace a cikin the book of Genesis chapter 6 verses 5 and 6 yace Allah ta'ala yayi regret yewa kanshi yace sorry ni Allah na tuba da na san mutane za su zo su yawwalta banna a bayan kasa haka da ban halice mutum ba a sai Allah bai sani abinda mutane za su zo su yi a bayan kasa ba amma Qur'ani kuwa ya nuna mana cewa kafin a yi annabi Adamu ma Allah ya riga ya bada bayani a kansa ga mala'iku kuma annabi Adamu da Allah ya yi shi annan kuma boye ba tarihi ya nuna mana yanda al'amalin zai kasance gare shi gaba to sannan kuma na bayansa amma babu abin da Allah ya ce ya yi kuskure a halittar annabi Adamu a Islamic perception amma a Christian perception Christianity perception now Allah ya sorry ni Allah I wish I could read it from there. Benin karanta shi kai tsaye daga cikin Bible, the book of Genesis. Wannan abubuwan da nake fada ya cancanta daga karanta shi kai tsaye saboda mejini kada ya ga kaman ina fada abin da na gani dama ne. Genesis chapter 6, the book of Genesis chapter 6. Verses 5 and 6. There you are. When God saw the wickedness of man was great on earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually, and he, God, repented. And he was sorry for himself that he, if he had known, he wouldn't have created man on earth. Da Allah ya gani cewa mutane sun yawalta banna a bayan kasa babu abin da yake zuciyar mutum sai evil menene evil shadanci ko babu da yake zuciyar mutum sai shadanci continually wato trenching continually amu law continuously daban continually daban continuously an ci gaba da yi ne kullun ana yi continually ayi abeli a zo ayi garin a gaba ayi ari kuma abeli aje kuma ayi a gaba ko to shine continually continuously ba yankewa an ci gaba da yi kenan amma continually in the law wato ayi a zo a dakata ba a yi kuma a gaba kuma a je a ci gaba da yi a je kuma a dakata ba a yi kuma a je kuma a ci gaba da yi shine continually is different from continuously to mutum kenan yi abu mai kyau wani lokaci idan ya banta ba yi da kyau ije kuma yi mai kyau wani koci yi bai da kyau to sai Allah ya gani a hakkatin sai Allah ya ce kai ni Allah kai na tuba na yi nadama da na san haka mutum zai zo yana yi a bayan kasa da ban halice mutum ba to kaga Allah a Bible bai san farkon yanayi ba balanta na karshen shi har ma ya ci gaba da nadama to wannan Allah musulmin kenan a kada mu yanka hukunci na in presentin shi gaba gare ku Allah ya san komai kafin ya halice shi farkon shi da karshen shi anan Allah bai ya sani sai ya aikata tukuna ya ga yayi bai daidai ba ya ce na yayi nadama wannan daga cikin Qur'ani wannan daga cikin Bible a cikin wannan guda biyu nan Where lies the truth? In the Bible or in the Quran?
In the Quran.
The Quran. Asena Quran ya samu hudu. Bible ya samu nawa yanzu. Koda ya be samu bari yanzu. Anya de samu kuwa. To mu ci gaba. Mu ba cikin wato Quran ya nuna mana a wani sura inda yake cewa laqad khalaqna samawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayami ma masana min lugub. Hakika mun halici sama da kasa da abin da yake bibilinsa a cikin kwana shida. Abin da ya kama da gajiya bai safe mu ba, ba mu gaji ba. Idan Allah ya ce mu, is a plural of majesty, plural of respect. Kaga komi shetancin shugaban kasan mu yau, in the policy, administrative policy, bai sa ya ce ni, sai dai ya ce mu. Ko Queen Elizabeth, kai, ko Papa Roman ne, bai sa in the administrative policy ne, bai zai ce ni, ba sai ce mu. So Allah shine kristoci suna damuna in kun ce Allah ku guda daya ne, me yasa yake ce mu? In zai ce mu laqad khalaqna, hakika mun halici, mu halici, to mu yi kaza. To wannan the plural relation sending to relation ne, relation ba su je theological school bane. Don Allah ya fi kafin wato duk wani statement nashi dan ya ce mu is a plural, the plural of respect, plural of immanency, plural of whatever you think of it, immanency also. Don haka Allah bai guda biyu bane, sai ce mu mun halici sama da kasa da abin da yake bibilinsa a cikin kwanan shida. Gajiya bai safe mu ba, ba mu gaji ba. In short, ba mu ga gajiya ba, ba mu gaji ba, gajiya bai safe mu ba. Kaga nan Allah mun ya nuna cewa shi bai gajiya ko? To amma menene Bible yace anan? Mu duba a cikin the book of Genesis chapter 2 verse 2. Genesis chapter 2 verse 2. Ga abin da Allah yake cewa nan. After God had created heaven and the earth in 6 days, then he rested on the seventh day and got reinvigorated and refreshed. And got reinvigorated and refreshed. I laugh at things laughable. Kuji ilu wanang. Ayu wano ya saka mata afala gabata dije wa gata gata nang. Semu che mujita. Ala ya halichi sama de kasa de abinda ike bibulinsa achikin kwa nashida. Se ala ya geji. Se ala ya huta. Ya sake reinvigorate wato ya shakwaya saboda kawawa kan shi kalfi don ya ji dadin yin aiki wace galinsa. Ya huta yau, ya kara, ya reinvigorate wato, he got reinvigorated wato ya shakwaya da na san in den den ga Allah sunan. Wallahi zan tafi da LDLA ko sai mu kama wannan Allah. So kaga ni wato Allah ya geji, ya huta, sannan kuma gejiya shi kadai don emike wace gali ba, a sai da ya sake ya karawa kanshi karfi da wani yanayin abin da zai sha. To shin inda hankali bai za ku sai kai Allah ku nan mai gajiya, ku dawo Allah musulmin da baya gaji ba? To anan bari ba muku kadan yakunci. Qur'ani yace Allah bai gajiya, ya halishi sama da kasa da abin da yake bibilinsa a cikin kwana shida. Bai gajiya bai safe shi ba, bai gaji ba. Wannan ya halishi sama da kasa da abin da yake bibrinsa a cikin wannan shida ana bakwai ya huta sannan kuma ya ya reinvigorated ya shakwaya don ya kara wa kanshi karfi. To shin wannan Allah mu na musulmin kenan kuwa? Ba musulmin da zai yarda cewa wannan Allah nashi ne, ko kuma suna da Allah daban da bai irin namun Allah bane? Mu akida mu mun san Allah guda ɗaya ne, ya halice mu, ya halice su, ya halice komai. Amma wannan yanayin da suke doke wannan Allah, ina gani bai Allah mu bane. Allah mu da yana gajiya, Allah Qur'ani yana gajiya, Allah Bible yana gajiya. Ku waye kunci nan, shin a ganin ku wane ne yayi kama da gaskiya? Where lies is the truth, in the Quran or in the Bible? In the Quran. Gaskiya ne ko? Qur'ani ya samu nawa? Bible kuma ya samu nawa? Zero. Har yanzu anya Bible zai samu kuwa? Ina Abdul Karim ku zo mun da abin da draftin da nayi na soka a jikin jakana ta baya, ku zo mun da shi. Sannan kuma mu ci gaba. Qur'ani ya nuna mana cewa la yakhfa alayhi shay'an fil ardi wala fi sama'i, ba abin da yake koyuwa ga Allah a nan duniya balanta na can sama. Duk ganyayyakin da yake a cikin bishiya nan, duk inda bishiya yake a duniya, Allah ya san adadin ganyen da yake a sama don shi ya yi su. Allah ya san adadin lairayin da yake cikin teku da wanda yake a tudu don shi ya yi su. Kai hatta hasusan da yake cikin salga, Allah ya san adadin su don shi ya yi su. To amma a ce wani abun wani wakoci wani abu ya koya ga Allah a nan duniya haka, ya kauce wa Allah, wa aje shi a gurin, wa yake tafiya da shi, wa yake nika numfashin shi, wa kai, amma sai Allah bai gan shi ba, ya koyuwa ga Allah. Ga shi a cikin Bible cewa the book of Genesis chapter 3 verses 4 to 9, wato almala'a nan shine Allah ta'ala a bayan ya wato annabi Adamu da matansa suna Allah ya je so cikin aljanna, sai Allah ya nuna musu itaciya. Ha? Kada ka fita wannan kristan ne? Annabi Adamu da Hawa'u Allah ya halice su sai ba su a cikin aljanna. Allah ya ba su cikin aljanna, sai Allah ya nuna musu itaciya guda daya wanda su a Bible suka mushi laƙabi da apple, cewa kada su ci. Sai wata rana sai suka ci ɗan itacen, sai suka ga suka idon su ya bude, suka cewa a sai sun sirara suke. Namiji ya san yau ni a sai ni namiji ne, mace ya san a sai ni mace ce. A da ba su san haka ba, saboda Ibris ne ya yaudare su, yi ce idan suke ci idon su zai bude, za su zinga sanin gaibu, za su zinga sanin ko menene duka. To a da suke ci sai suke gane su kansu, sai suke je suke yanke ganyen cikin aljanna suke mana a jikinsu. Sai can sai suke ji takun Allah, kadiri wannan almala, takun Allah, Allah yana ta taka bushe sun ganyen aljanna yana zuwa cha cha cha. Sai suka yi maza maza suka je suka ɓoye ɓoye a cikin ganyen saulan ganyen wato duhuwan aljanna. To a nan mu doke shi ɗaya nan, shin Allah yana da kafa irin na Dauda nan? Da me yake takawa? Allah yana bukatan wani abu duk duniya na da wannan duniya namu da muke ciki nan da wasu duniya ba wannan duniya kadai ne duniya ba akwai wasu duniya na dukkan su gaba daya kaman yana cikin tafin hannun Allah ne Allah bai da wahala sai in motsa daga nan har can balanta na ce Allah yana takawa ba shi da wahalan motsawa to amma nan suke ce Allah yana takawa to na biyu shin ganyen aljana yana bushewa ganyen aljana ba ya bushewa idan yana bushewa wata rana zai ita bushewa har ya kakkabe duka ganyen aljana ba ya bushewa mutum ma cikin aljana ba ya sofe balanta na ganye aljana ba ya bushewa nan sun yi kariya ah sorry kada yi hukunci alkalife kani taka busassun ganyen aljana da Allah ya zo sai Allah ya wani sukutun Allah yana neman su yace adam huwala yau adam huwala yau sannan kuma su ma sun wani suna boye har sun gaji Allah ma ya gaji shi ma su ma sun gaji sai suke ce our lord here we are said oh after all you were there I couldn't see you a sai anan kuke ne ban iya ga ku ba to shin saboda Allah Qur'ani da Allah Bible a cikin anan waye ne Allah na gaskiya to don haka mu doka cewa Qur'ani anan ya ci ko Bible nan ya faɗi ko Qur'ani ya samu nawa ya samu shida to Bible ya samu nawa yanzu a ba ku dan bashi ko daya ba
to ina ga kafin a tafi da nisa kamar da kuka ji prof ya fara ishara fagen abu da yake gayyatar budaddiya ce wannan majalisin har kristoci mun gayyace su gayyata ta gaba daya da kuma gayyata ta musamman saboda ka idan akwai wani krista da ya halarta wurin nan ya samu natsuwa da kyakkyawan aminci saboda mu musulmi littafin mu ne yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani daga cikin waɗanda ba musulmi ba ya nemi da cewa ai mishi izini a saka shi cikin alfarma ya zo ya ji wa'azin musulmi Allah ya ce mana ai mishi wannan alfarmar sannan Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu kare lafiyar shi da mutuncin shi a kammala wa'azi har ya samu ya koma gidan shi shine Allah ya ce summa ablighu ma'amanahu sannan a kai shi inda yake da aminci da lumana ina ganin kafin mai gaggawar yanke hukunci kamar yadda prof yake ishara idan akwai wani kirista a kusa yana da yancin ya marmaza ya fara matsowa ina ne gaskiyar take yaya zai iya amsa waɗannan kalubale da professor yake jehowa waɗanda yana karanto su ne kai tsaye daga cikin littafi mai tsarki cewa annabi yakuba yayi dambe da Allah ya kayar da Allah ga kuma alqur'ani yana bayyana cewa Allah mai karfi ne ga dai abubuwa nan irin yadda kuke ganin prof yana gwada mana menene qur'ani yace menene kuma bible yace so da haka ina ganin professor madadinka mu dai mun yi wannan gayya kuma idan kana cikin wa'azi ka ji wani ya daga hannu ya ce a tsaya nan to sai a jabriki tukuna a tsaya a tattauna kafin ka ci gaba saboda ka kofa a buɗe take all our Christian listeners viewers you are most welcome to our lecture in comparison between Islam and Christianity comparison between the Bible and the Quran where does the truth lies is it in the Bible or in the Quran come forward prove yourself present yourself as a Christian do not be scared do not fear no one will attack you you are in a safe zone, a zone of freedom. You have every freedom to express yourself, to defend your religion, to read the Bible, to explain it to the professor. Maybe the professor misinterpret or mistakenly read, or you might guide him. So our brothers and sisters, you are most welcome to our academy, the Academy of Freedom of Speech, Freedom of Expression, Freedom of Religion. You have every right to come and explain yourself. You are welcome to our academy. You can come forward whenever you wish to do so. Thank you. You are welcome. Professor, bismillah.
To kunji kenan. Oh, do you want me to go on in English or
no. Okay. Honestly speaking, the lecture is in Hausa language.
So, sannan kuma
I decided to switch a little to English in order to communicate to those of us that are listening from far. Maybe they have been hearing Bible kaza. So maybe you might be wondering, what is happening today in Albani school? Is there a visiting pastor? No, it's not a visiting pastor, rather a visiting sheikh. So you are welcome. Prof, the house of that is in the way.
No, no. So, kaya kunjani isa Albani edede yena karatung tafsirin Qur'ani anang yo da ay tafsirin Bible ni. Sanda kuma yandu kuma abungani wa Bible yeche Qur'ani yeche la tahutuhu sunnat wala nawm gangadi baye kama shi balantana bacci Allah ko da yaushe a farkai ke baya bacci baya ma gangadi amma me zai faru wannan zancen I think in the Bakara ne a cikin ayatul kursi ko to masha Allah sannan kuma mu duba cikin the book of Psalm 44 verse 23 sannan kuma Psalm 78 verse 65, Psalm 44 verse 23. Anan bayani da yake anan Allah Ta'ala yana kunce a sifidansa yana bacci ga yaki zai shigo cikin garin Jordan da yaki ya shigo cikin garin zai halaka garin gaba daya har da Allah ciki da daga lokacin mun manta da maganan Allah amma har ma maganar Allah bai zo ta kanmu ba tun a zamanin Annabi Dauda sai Annabi Dauda ya rasa inda zai yi sai ya kai hannun shi yana jijiga Allah awake awake bari in karanta pronunciation thing daga cikin Bible kai tsaye kada an yi shi haka don wannan yayi girma ya kamata in karanta shi kai tsaye daga cikin Bible Psalm the book of Psalm chapter 44 verse 23 read and I quote statement national it awake why sleepest thou, O Lord? Arise, cast us not off the we say cast us not off forever. Wato tashi awake tashi anang ina gawa anib dawda ina jiji gale. Why sleepest thou, O Lord? Kaya Allah ya kakala bechini. Arise tashi, cast us not off forever. Kada kabemu akara zube hal abada. To anang akwe ayo yin tambe anang. Na foruko. Shin Allah nang Allah na gaskiya ne ba shi da labarin yaki gaya wa mutane sai mutane ne za su samu labari su zo su gaya wa Allah ga yaki yana zuwa. Allah ne ya cancanta ba mutane labari ko mutane ne za su ba Allah labari. To sannan kuma mutane ne za su zama kariya ga Allah ko Allah zai zama kariya ga mutane. Sannan kuma Allah jiki ne da shi ko kuwa ba yi da jiki har ma mutum ya je yana jijjiga shi tashi tashi daga cikin bacci. To shin in wannan bai su fara cewa gata gata nan mu je ta, to su sai kai wannan Allah maza su dawo Allah musulmi da bai bace, su dawo Allah musulmi da bai bace, su sai kai Allah su mai baccin nan. To idan Allah yana bacci kai kana addu'a ka tashi kana yi ta addu'a Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza, ya dace da lokacin da yake bacci wa yake jin addu'an ka? Don haka ƴan wannan musulmi ku yi hukunci nan. Qur'ani yace Allah bai bacci, Bible yace Allah yana bacci har mutum yana tashe shi. To anan waye nashi yayi kama da gaskiya? Where lies the truth, in the Bible or in the Quran? In the Quran. To Qur'ani ya samu nawa, Bible ya samu nawa? Ko daya ma ba za ku bashi ba ya tashi haka ko ko cautan daya ma mu idan muna marking exam mutum ya samu zero, ni ba na ba da zero saboda don kokari samma sai dan ko daga 100 ma sai bashi 10 e samu wani abu wai Bible ba ku tama kamin shi ku dan bashi. To sannan kuma mu sake dubawa wa yake da gaskiya anan? Where lies the truth, in the Bible or in the Quran? Wato Allah ta'ala bai jin yunwa balantana yace abinci. Allah bai jin yunwa ko mala'iku ma ba su jin yunwa, ba su ci abinci, ina ga Allah da kanshi. Sai dai ko kuma Yesu shi yana ci abinci amma sun ce shi Allah ne, shi kuma yana gudun kada kashe shi amma kuma sun ce Allah ne, mutane kada su kashe shi. To don haka nan a yanke abin da yake akwai anan a cikin the book of Genesis chapter 18 ya fara daga verse 2 hal abin da ya sawaka Allah ya zo zai wuce sai annabi Ibrahim yana cikin tentin shi wato sheman shi, sai hanga Allah sai ce a ya ubangiji na ka soka a gare ni anan ku baka ruwa maka dan wanke kafanka ga huta ya roki Allah da kan, sai Allah ya yada sai Allah ya shiga tentin shi, sai maza maza ya je kawo kira matansa a soya dankali a soya kwai aka shirya abinci aka kawo Allah, Allah ya ci da Allah ya ci sai Allah ya ce da shi to lailai gaskiya matankan nan Saratu to za ta yi ciki har ta haifi ɗa, kuma ina da alkawari babba akan wannan ɗan. Sai matan ta ji sai ta dariya, sai Allah ya ce da Annabi Ibrahim kaga matanka tana dariya, to me dalilin da yake dariya? Ita ji mu kenan. To don haka sai matan ta zo sai a'a ni fa ban yi dariya ba, ni fa ban yi dariya ba. Kaga ta farkin da aka kunsa cikin Annabi wannan Ishaka dan Annabi Ibrahim karin su biyu da Annabi Isma'il da Annabi Yakuba ne ko
Isma'il
Ishaka da Isma'il? To Isma'il shine babba don Annabi Ibrahim ya haife shi, shi kanshi yana da shekara 86. Shi kuma annabi Ishaka an haife shi, annabi Ibrahim yana da shekara 100, sakani su akwai latarin shekara 14. To akwai abin da yake su kisoshi suke cewa annabi Ismail wai dan baiwa ne, don haka bai cancanta a ɗaukaka shi ba, don shi dan baiwa ne. To idan aka bi argument na Bible, to Ishaka na uwar shi bai na daidai ba, domin the book of Genesis chapter 17 verse 20 yana nuna cewa Saratu da Ibrahima ubansu ɗaya, uwansu ne daban-daban. Amma shi kuma wannan Hajara mutum ya Misra ne, bai wace gaskiya an ba Saratu. Saratu ya yarda mijin ya dole aure da ita zama matansa. To wannan auren guda biyu nan wani ya fi inganta ga aure? A bayan kuwa Bible ya faɗa wurare daban-daban, kada mutum ya aure ƴan uwansa, kada mutum ya aure uwarsa, kada mace ta aure ubansa da sauran. Amma kuma annabi Ibrahim ya aure, according to the Bible, ya aure ƴan uwansa na uba ɗaya, uwa daban-daban. Wannan aure ya inganta? To amma mutum bai wanda ka saya kana iya mai da ita mata ko? To balanta na an ba matan shi ne, matan kuma ta yarda ta bashi hada a dora aure. Kaga wannan auren na Hajaran da na Saratun wani ne yafi inganta? Na Hajara, don doka ya yarda da irin nashi nata auren, a irin na wannan doka bai yarda da shi ba. To amma Kristoci ba su san wannan ba, suna je bangare mu bai da to. To amma mun dawo kan zancen. To anan sai annabi Ibrahim ya ba Allah abinci har Allah ya ci. Ji Bible kenan, book of Genesis chapter 18 kafaya daga verse 2. Qur'ani yace kuma a Qur'ani, Quranic persuasion, Allah ya fi kafin yunwa balantana yace zai ci abinci. Allah ya fi kafin ciwo balantana ce Allah yana ciwo. Allah yana yunwa. Allah yana bukata. Allah baya bukatan kome, shi ne mai baiwan, shi baya bukata. To anan hukunci ya gade ku. Where lies the truth? In the Bible or in the Quran? Sannan kuma yana da yawa na bigiro wannan, akwai litafi a waje da sunan litafi Where lies the truth? In the Bible or in the Quran? Na zo da shi. Uda ka samu ilu wannan litafin yana a waje. Where lies the truth? In the Bible or in the Quran? Yan ilu wannan yana da yawa. Ban ba Bible ko daya ba, ban ba Bible guda daya ba, mark guda daya ba. Bible ya samu 0/121. No. Quran kuma ya samu 121/121. Don haka the truth is with the Bible. Amma for the continuity, the kada nkosa da ku the aspect guda daya. Oh, somebody is asking question? To amma for the continuity ya da zamu ci gaba
da an gama wannan chapter din, da zamu dan shigo da wasu tambayoyi da za su dan clear wasu abubuwa.
To saboda
dama ita ce ya kamata
ita ce ko yawa ita ce din ga mun cewa saboda moton da nazo da shi yau benawa ba.
Okay, to
na wannan je kanin kun na wazi mutum hudu sun musulunta, ina cikin nawazi. To daga nan ne kafin dawon doko moto na, sai an yanka taya na guda biyu da uta hirar sunan da nake zuwa ci, an sha wuka an yanka shi, an yanka taya guda biyu. Na rasa inda zan yi, sanda na bar moto a gurin na zo cikin gari jiya ne, kalba taya na wani abokina guda biyu, na je na hada na ja mawa moto, na bai shi dama ina ita zan yi a yi spare tire guda ɗaya ne, ya tire guda biyu an yanka. To sai na je na kuma spare tire din ma ba yi da kyau, sai na je na ja moto na zo da shi yanzu da zan zo nan to sai na kalba na wani aro na shata ne ma na shirya da shi 7,000 e kai ne zariya to yanzu haka yin don haka zan koma mishi da shi ne idan na kwana da shi sai na ba da wani 7,000
babu da shi insha Allah
to bismillah
to jama'a kamar da kuka ji prof shi ma ya dan kawo zuri dama mun ce muna so awa daya da rabi da muke fata insha Allah ta'ala kuma ko awa daya da rabi eh to mun lura dare ne dama abun prof ga wata magana ma da ka kawo yanzu da nake ganin kamar za ta zama mana matashiya da shi ka je wa'azi kana musuluntar da wasu ga tayar mota an yanka maka wannan yanka taya ana ganin dai daga makiya ne na addinin musulunci a zahiri kiristoci ne dai suke ta sabotajin irin waɗannan abubuwan Allah ya kiyaye kenan wato har yanzu dai ba su hakura ba
a koyon kowane rana ana kaina
to Allah ya kiyaye prof na taɓa samun labari ina gaskiyar maganan nan kuma kamar ka dan tsokalo magana wani lokaci cewa kai kanka garin neman gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya ganar da kai ita
ba shakka
to Allah ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya amma cewar garin neman gaskiyar nan ka zama kamar Salmanul Farisi Salmanul Farisi wani dattijo ne a musulunci wanda ya addinai daban-daban to dazu naji kana cewa duk addinan nan kana da littattafan su
ni ma nayi addini hudu
yawa to shine din dama to waɗannan addinan duk da kai ne kake da littattafan su
nayi addini hudu ni kaina nayi addini hudu namu anan namu anan nayi addini hudu ina da littattafai a cikin hudun nan ina da littattafai biyu amma na karanci kuma addinin India na Hindu ina da littafin su na karanci addinin Buddha ina da littafin su na kare amma addinin hudun da nayi din wannan ina kusa da mu farkon yanayi kun san ni nayi kristanci har na zama uban kristin baban kafiri wanda ya ma ba kafiri ba amma ya fi kafiri kafirinci don ba su so a ce musu kafiri amma kuwa an fi kafirin ma kafirinci to nayi wannan addinin wato kafin kai ga kristanci iyaye na bayan sun haifi kani na sai kaka na ya redo kani ya mai da ni gidansa ya yaye ni daga gurin iyaye na hannun gidansa hannun gama secondary school primary school then wato anan yana nuna mun addinin safi yanzu haka in ka kawo gora ko fadin kwano ka aje anan yanzu ka zuba ruwa sai ce ka kira sunan abokin gabanka kana mai karin ruwan za ka ga fuskan shi a cikin ruwan za ka ga fuskan shi a cikin ruwa
har yanzu bayan ka musulunta abun bai karye ba
wato gaskiya ba fuskan shi kake gani ba wanda ya sunkuya shi ke gani fuskan kanci fuskan naka ne kake gani don bai yada bai ruwan a wuri daya yana dan jijjiga shi sai ka gani fuskan ka ne kake gani sai ce to ka gani ko to idan kana so in soke shi a nan halaka shi zan yi halaka shi a nan a gabanka to wato uka zan tsoma cikin ruwan da karfi sai a ga jini ya bazu a kan ruwan bai jini ba ne a ukan dama mun safa shi da red potash idan aka tsoma shi a cikin ruwan sai bazu sai a ga kamar jini ne sai mutum din ya tashi ya yi nasara duk kudin da kake so zai baka a lokacin to da ile-ile ilinsa kaga na san har ma wasu ma bai manta ba har yanzu yadda ake yi shi kaga na yi addinin safi to na zo na yi addinin kristanci har na zo ma babba a cikin kristin ta na jagoci wasu ma sun shiga kristin dalili kenan da na ce a ƙarshe na dole-dole in je in yi wa'azi in ba haka ba me zan gaya wa Allah idan na mutu ina fagen neman kudi ina mutu ina kwayewa a university na samu wasu sun je coci bari in je dawo da wasu daga cikinsu kaga dalilin da ina jin dadin koyarwa ina iya koyar da abubuwa guda hudu to the highest peak in university Then he acquired the Christian theology, don't have the PhD in Christian theology. Then acquired the law, don't have the PhD in law. Then acquired the finance and banking, don't have the PhD in finance and banking. Then acquired the economy, don't have the PhD in economy. Amadu Dahaka? Nazbeli. Nazbeli woko chinde najin dajin kwerwa. Nazo natiga bade dawa. In the ma the Oya, aga wannan kulun da kake gani nan tabariya ne wadadi nake ji a cikin da'awan ba akwai alisati haka yanzu a cikin duwawuna ba a cire shi ba akwai babban tsara bare to ban nuna muku ma akwai babban tsara anan do ni kuma bai barawo ba hanyar da'awan ne da'awan nan ma inda nake yin shi da kel in zan tafi iyalai na sai su lakani zuwa bakin kofa bakin gate su koma suna kuka wani wakoci na juye baya sai in kuka don na ce musu ko in dawo ko ban dawo to mutane ba su yarda su bi ni yanzu ne da yana sun yi soma girman sai suka ce baba don yadda za ka kashe ka kashe ka tare da mu amma dan shiga inda musulmi ba su yarda su shiga ne ni kuma na shiga da dabara ni na zo in zo mutu da Bible a hannuna ina wakan coci sai su ga kaman pastor ne ya zo sai ce ga tsarki me yasa ba mu a tsarki yanzu ga alwala ga kaza ga kaza a ban zalge su ba ko ban ce nasu bayi da kyau ba ko ina nuni na wane a cikin nasu to sai anan sai samu muslim ta da wasu daga cikin su in samu muslim ta da wasu wani gulma bayan na muslim ta da wasu sai fishi ya tashi a kaina in kwana a police ko in kwana a asibiti ko in kwana a sume a wani guri a guda benni da to na yi kristanci na koma musulunci a sai da yasu na shiga musuluncin bai shiga musuluncin ba shekara ɗaya har goma sha tara ina tijaniya ne shekara goma sha tara ina tijaniya ban shiga musulunci ba wato tijaniya da roman catholic dan juma ne da dan jumai don gaba ɗayan wanda ya walifi jawahir ma'ani sunan shi bishop sarban grigoli ka duba islami da bible page 19 ko kuma yanzu ka tafi ka duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 Roman Catholic Encyclopedia idan musulunci ne ina ya kamata a samu ko alqur'ani ko hadisi me yasa an same shi tarihin shi da yadda aka kage shi a cikin Roman Catholic Encyclopedia jawahir ma'ani bishop ne ya wallafa shi ba musulmi ba to maulidin nan da ake yi yana hakoron yin shi yanzu nan hakan nan nan to wanda ya fara maulidin din shi ma bishop ne bishop Hezekiah Volak don haka yan wani musulmi kada mu zo na haka mu yi nazari nazari ne zai fishe mu ina zargin yan wani masana professors din da gani they are not better than even literate ones kai ka kai professor to be kai without creative ba kai wani abun da za a yi a bayan ka ba sai dai ka sai kana koyarwa da littattafai da ka aka yi an je shine zaka zo ka nuna wa me ya kai kai don haka ba su me yawa daga cikin mu we are not better than illiterate ones sai daga mutum professor ne amma the same field da yayi da abun na bachelor degree yayi master degree the same field da yayi kuma PhD the same field then not attracted to any other field kaga mu a can waje mu kudu ilimi is competitive bana so ya ana suna taji bai ya sa baki ba all this most of these subjects my children are doing hard idea over it don't che mutu ah ba haka yake ba eh haka yake amma if you have become just colorless don haka let's back to the square to the nayi addini da tijaniya send the nate fi Iraq sponsorship na Sheikh Mahmud Gumi da Sheikh Usman Al-Tayib principal na Abdullahi Bayero College na wancan zo ku ci Abdullahi Bayero College be zama university ba wokoci ana ce affiliation ne na Institute of Administration na Ahmed Bayero University ne ana ne na diploma in Sharia tukuna na tafi Baghdad University an ce da nika Baghdad University sai na ga musulunci sabo musulunci ne be ili namu na Nigeria ba inda nake a gidanmu ne Sheikh Usman sorry Sheikh Ibrahim Kaulaha yakan soka idan yana Nigeria an ya zo Kano gidanmu gidan Sheikh Sani Kafanga anan yake soka yanda na san shi masu hauka da sunan shi yanzu haka ba su san shi haka ba domin na san shi ma wani failing abu haka yin yana kwance lokacin zufa sai sa ikula wannan failing haka ta baya e bi da shi ta gaba haka yi da shi haka so sa haka yana kwance abinta ni ne ke masa mishi jiki
to sa
haka nan
wato kai din nan kai wa kaula ha tausa
dun ai masa sai zai hanuna da akwai ranan da na bale abarba da gwanda na zuba bawo a cikin carton zai sha bai so ma sha ba mana da ko bawon in soko da shi kasa injan zubar to ɗan wannan musulmi suka yi yaya ga carton har da bawon su cinye a baki har da carton wai yana nima albarka akwai ranan da nika fara ruwan da aka yi wanka a sama sai na bude bath sai ruwan yana zuba a waje sai malami na ya yi mun shawa wani shaga yake zubar da wannan ruwan sai na ga musulmi suna duka ruwan ana sha ruwan wanka wani sai na tuma musulunci na haka yake ne sai hama wani musulunci addinin sabta kuma ga yanda al'amarin yake sance na so ma tun ya zuciya na san da na je Iraq ban ga irin wannan ba ban ga a sun fida ikere mu zo muna tawaye shi da la ilaha illa Allah ma ya lika hal ma yi salatul kwafi wanda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima gulik والهاتم لما سبق نصر حق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم لا اله حق قدره ومقداره عظيم وانا يافي دك قرانت القران سو 6 daga ba kristan da ya yarda cewa akwai wani litafin duniya ne yafi bible amma kai litafin da yafi qurani kana yada kana mu'amala da shi ko karin shi ma zan yi ne sannan kuma ibadatu hamidiya ka duba safi na kara tinin gashi na ɗan dalika guda ɗaya ya fi annabawa 70 daraja ya ma fi bai daidai da annabawa tinin gashi na ɗan dalika guda ɗaya ya fi wannan musulunci kenan to an yi ne domin a bada musulunci a zukata musulmi wanda ya kawo ijara ya ba Grigori domin wallafe wannan littafin Emperor Habakkuk na Rome shi ne da kishin addinin musulunci kasa su yardu amma sai yana daga cikin lecture da zan yi in Allah ya sa ina da rai nan sake yi Islamic antagonism title Islamic antagonism zan ba ku bayanin fidabiri har huciya domin na ma zo na ciki ka san ina daga cikin waɗanda suke sigo da tasini a Nigeria
ne tasini
have never been a Muslim har ya mutu bai musulmi ba ne
ta yana karatun Qur'ani
bai karatun Qur'ani bai yiya ba idan aka kara da tafi ne bai yiya jam baki ko daya ba amma yana tafsiri bai yiya ba ma bai bayansa ba su san cewa shi bai musulmi ba ne ba duk waɗanda suke tare da metasine na suna gani metasine musulmi ne metasine mu muka san bai musulmi ba har ya mutu bai zama musulmi ba ko kwana da ya bai kwana yana musulmi ba har ya bai duniya
to ina kai musulmi suka yadda da shi yana kirista
wato da su shida da su biyar ne aka tura Sudan voluntarily inda muke zauna nan a ce wasu wani ne muna so mu tura wasu Sudan idan sun zo a tusa su a cikin musulmai su je su dinga fadda musulunci a zukata musulmi a yanzu haka abun ya wuce haka malamai sosai za ka gani yanzu malamai sosai sun je karanci musulunci daga wasu guri su je koyi suna limanci a yanzu haka nan zai koye suna limanci a ce musulmi ne ga aka jabekin Qur'ani sosai a Christian ne. To a wancan zamanin don sun wata shida kawai suka yi a Sudan sai muka ce a dawo don su je su kalinci zamantakewa a tsakanin musulmi ne bai Islam ne su je koya ba. Islam za a koya wata shida a gane ya je su je yaya musulmi suka yi gaisuwa da juna, yaya suka ci abinci, yaya suka gamu da juna, yaya suka yi menene irin wannan su je su koya. Saboda idan suka yi shiga musulmi a cikin musulunci da wannan hali za a yada da su cewa suma musulmi ne. To shi ne da na dawowa sai guda uku suka ce a'a mun hakura da musulunci. Kaga an yi asaran su wannan uku mun tura su sun je su zama musulmi maimakon su je su zama kwararrun kristoci su zo su mana yaki. To sai Ibrahima da Muhammadu Magu wanda kuka san shi da mutasi ne sai aka tura Ibrahima Niyame Muhammadu Magu a Kano. To Muhammadu Magu yana a Kano bai iya karatu Qur'ani ba amma yana tafsiri, in an jabe ki sai fasara inda ya gan dama. Sai a cikin maganan sai sai yana cewa Allah tasine, Allah tasine, wanda ya kaza kaza Allah tasine. To shine an ce mai tasine, wato sai an mai da shi a lakabin sunansa, sunan shi Muhammadu Magu. To yana nan haka har wata rana a masa'adan sa yazo daga Rome an tara shi a fadan gidan sarki ana nema inda malamin yake. To sai Muhammadu Sinusi sai kin Kano na wancan zamani sai ya fito ya ga da katon ga buhuna menene suka shi ga da rubber stamp emblem na Vatican Palace. Wani malami musulmi ne kuma wannan masa'ada da shi ya zo daga wajen Vatican Palace, kai ku bi wannan kaya in wannan malamin ya karba ku zo ku nuna mun gaya mun ina yake. Sai aka bi kaya mutasin ne sai ya kalba kaya ya shiro malam ya ji shiruwa shi ke nan sai aka zo aka gaya wa sarkin Kano. Sarkin Kano a cikin daren sai da ko sanda idan ya goya da mai shi zai je bai ya zuwa da ko moto ko doki ko a'a zai da ko wannan sandan nashi felin sandan nan ta kulele nan sai ya doka don na san shi da kyau saboda malami na. Wato lokacin da yana azare da ni da malami na muna tafiya har mu je mu yi karatuwa gurin shi yana azare lokacin da baya Kano. Don haka wato da ya tafi sai ce a sai kai munafiki ne ban sani ba, yau zaka bar Kano cikin dare nan in ka waye gari don abin da ya same ka kai kaso ka fita yau ka bar Kano a cikin dare nan in ka waye gari don abin da ya same ka. A lokacin salakuna suna da power idan suka ce a yanka mutum za a yanka shi. To sai mai tafi ne ya tashi ya bar Kano sai 1978 da an bude siyasa guda biyar MPN MPP GMPP PRP UPN sai ɗaya daga cikin gwamnonin Kano ya tafi ya je a tirai daga gumbe tafi ne. To saboda imanin su gajeren imani ne dama MPP a nan ne. To sai idan ya samu ɗaya zama governor din sai ya ce ai ya manta da Allah mutasine ne ya tamke shi sai ya sake dawowa da mutasine a Kano. Mutasine yanzu bai yana gani yana da ɗa a Kano ba, da bai yana rabe ba ne yanzu yana da ɗa babban ɗa a Kano sai ya soma yin ayin da ya da ya bai yi ba ya fi karfin wannan na da abinda ya fi ya yi ya kara sosai har ma government ya kanto sun gaji da shi aka yafe shi hali ya kafi karfin shi mai musulmi ba ne. Amma mabiyan bayansa masu karatu a gurin shi to wani musulmi ne zai ce a sha'il wannan tsumin da ya kai sha a gidan shi da tsumin zuciya mutum ne da zuciyan kere ne da mini musulmi na cin kere, musulmi na cin mutum, musulmi na cin zaki, musulmi na cin kura, duki zuciya zabobi da hada a yi tsumi da shi a kuma hada da jini a sha na musulunci kenan. To amma dalili kenan
to ban sani ba mu dan baka lokaci ka karasa waɗannan bayanan da
to sannan kuma duk wanda bai musulmi ba idan ya ji abin da na faɗa bai daidai ba ya bayani na tafi a haka mutane sun tafi da shi da daidai ba alhaki yana kansa to yanzu kuma Qur'ani duk abin da aka ji daga cikin Qur'ani sai ka ji kali a wani guli ba za ka ji sabani ba Qur'ani bai fada ya kariyata fada don a kariyata sai Bible wannan da na wannan gaba ɗayan sannan wato abin da na tattara nan ina so mai da shi wani litafi daban separate ko da yake yanzu ma yana cikin Where Lies the Truth ma ina so yi wannan haka kadai sabani inda Bible yayi magana ya kariyata kansa yayi magana ya kariyata kansa kuma babu a cikin Qur'ani haka Bible bai kariyata Qur'ani bai kariyata kansa Qur'ani sai dai jaddada ko e kara bayani a wani guri wa wani guri rage bayani amma iri daya ne bai kariyata kansa mu ji kadan daga cikin yanda Bible yake kariyata kansa idan muka ji daga cikin the book of Genesis chapter 3 verses 9 and 10 the Lord God called unto Adam and say Adam Adam where are you then he said I heard thy voice in the garden here am I oh Lord ni na ji muryanka cikin aljanna ya ubangiji na gani nan kaga nan Allah bai ya gani to John chapter 5 verse 37 annabi Isa yace he had never heard his voice amma nan Adam yace ya ji muryansa amma nan kuma annabi Isa yace he had never heard his voice at any time no have seen his shape kaga Bible ya nuna an ji muryan Allah anan kuma Bible yace ba a ji muryan Allah amma kuma a ce litafin Allah Allah da ya rubuta na farkon yana bacci ne ko kuwa Allah da ya rubuta na karshen nan ya tsufa ne wani na ciki bai na Allah ba mu take dubawa the book of Exodus chapter 24 verses 9 to 10 Moses went up with 73 others and saw the Lord God of Israel and God did eat and drink wato a sai zai fuke jema ban gaya muku ba so Allah ya musu masauki suke ci abinci tare da Allah suke shaye tare da Allah to amma gashi nan cikin the book of Timothy chapter 1 first Timothy chapter 6 verse 16 to whom no man had ever seen him. No man had ever seen him. Wani bai yi gani Allah, amma wani Bible ana gani Allah, wani Bible ba gani Allah. Littafin guda ɗaya kuma an ce daga Allah yake. To wannan Allah yaya yake dai? Yana mafarki ne ya rubuta ɗayan ko kuwa ya farke ya rubuta su duka. Ko da yana cikin abuka ne ya rubuta ɗayan ko kuwa yana cikin wani irin Allah ne haka don haka a samu haka cikin Qur'ani to mu sake dubawa God is not the author of confusion ba do confusion nan da yake ciki ba Allah ne ya kaje shi ba that is 1 Corinthians chapter 24 verse 33 ba Allah ya kawo confusion ba to amma Lamentation chapter 3 verse 38 yace out of the mouth of most high proceeds evil and confusions daga bakin Allah ne muka ji mummunan zance evil shadanci da kuma confusion din menene confusion da Hausa rudani daga bakin Allah ne aka ji shadanci da rudani wani ne Allah kenan a samu haka a cikin Qur'ani to sannan kuma mu duba cikin the book of Proverbs chapter 8 verse 17 those that seek me early shall find me wannan Allah ya ce duk wadanda suke neme ni za su gani na duk in ka nema Allah za ka gan shi wani ne nema ka bauta masa ka wasi da abun da ya hane ka kada ka yi kana kuma yi abun da ya ce ka yi har ka mutu a cikin haka bai a nan duniya ba, wata rana za ka ga Allah. To amma kuma ga shi da proverb ya ce, proverb chapter 1 verse 28, and then shall they call unto me, but they will never see me. Ko da kana yi wannan haka, ko kana kira ni ma ba za ka taba gani na ba, ko kana cancantawa, kana yi abin da ya cancanta, to Christian bai za su gani Allah ba kenan. Mu musulmi dai kam za mu gaishe insha Allah. To kaga Allah cikin littafi daya, wannan littafin shi ne, wani zan yi aiki da shi a nan? Idan yanzu in ka kai ni kotu ka ina ce Allah shi ne ma ya ba na miyagun ayyuka criminality da ake yi a bayan kasar daga Allah yake, kai ka je ka kai ni ka ce na wa Allah kazzabi, ba Allah bane, bai daga Allah bane, kana da hujja, ni ma na da hujja, wani za ya ke da shi? Ka gani shi yasa muke ce a kafa sharia law in Nigeria, wasu kasashe suna da sharia law, amma a nan Nigeria muka ce aloki Christian su ma su kafa nasu, abamu mu yi namu su ma su yi nasu. To ba dama a yi canon law nowhere, ba inda canon law yake a duniya yau, ba inda canon law yake aiki, don Bible bai magana daya, Bible yayi magana nan ya karyata nan. Bible ne fa ya ce kada shagiya, Moses ya ce a cikin da Deuteronomy kada shagiya, kada ma kusance shi. St. Paul a cikin Galinci ya ce an ce a sha amma kada a buhu ne. Bible ne fa ya ce aure bai yiwuwa sai a dalilai uku, an yada an baka, a idon jama'a kuma ka ba da sadaki. To amma St. Paul ya fada a cikin Tesalonia cewa a'a ba haka bane, in kana aure ana gina shi akan soyayya ne, in kana so ɗan mutum to ka zula zobenka a hannunsa, shikenan kowa ya gani zobe hannunta sai a wani ya kama, wani ya liga ya kama, kamar yadda mutane mu na koye suke yi idan duma, in san abin da ana ce duman nan, to idan in duma sun yi a barkate, in kai kana so sai ka zo ka kula igiya a wuya wanda kake so din, an ce an kama wani ya kama kenan, idan ya liga nuna an tsike sai a baka wannan ka kama. To kaga wani ba zai taba wani, sai dai wani ya kama wani. To don haka idan ka aka ga zobe a hannun yarinya, an san wani ya kama, ko iyayen su sani ko iyayen ba su sani ba, dai wani ya kama matansa ne, shikenan iyakan auren kenan. Amma idan yanzu ka gani na da yarinyan ka muna tafiya, yace wannan yaya banin yarinyan ne, in ce a matana ne, yaya zama matanka, ga zobe na hannunsa. Aito ai dole ne sai ni na baka, kuma sai ka biya, kuma ai don mutane oho kai na ka hujja ne, kidan ni kuma na wa hujja ne. To wani za a ji? Don haka ba dama a ce ayi hukunci da Bible, bai yiwuwa. Ba lawyer da zai zo kotu a ce Bible ya ce kaza, don haka ayi hukunci. Ai wani lawyer man da ya yi a Bible ma sai ce Bible ma ya ce kaza, sai abu ya rikita. Don haka yawa nan sannan kuma mu ci gaba kadan kafin lokaci ya yi,
lokaci kam ya yi, dan da za mu dan shigo da wasu yan abubuwa.
To shikenan a nan sai Allah ya kawo ni wata rana, amma littattafan suna waje, idan kuna bukata ku kala where lies the truth, in the Bible or in the Quran.
Allah ya saka da alheri. Abin da professor yake nufi shine wannan lecture da kaji akwai rubutaccen littafi da akan ta, nawa ne ake sai da littafin? Littafin volume guda ne ana sai da shi naira 1000 ne. Na biyu, professor ne wani abu da kullun nake so in yi tambaya yau, dai tunda ga kamar sani ne barin tambaye ka. Kullun naji an karanto littafi mai tsarki, Annabi Musa ya ce kaza, Annabi Dauda ya ce kaza, sai kuma in ji an ce Bulus ya faɗi wata magana, sai in ji magana ta yi karo da waɗancan annabawan. Shi Bulus ɗin nan shi ma yana cikin annabawa ne?
Shi bai annabi bane. To shi dai yana wato ya zo ya ɓadde kamar yanda wannan tijaniya suka zo su bada musulunci a zukatan musulman din. To haka Burus ya zo da gabanin Burus kafin ya kasance. To ai annab hawariyawan annabi Isa da Saulan duka suna yin atakanin su fi sabilillah ne. Sai Burus da ya zo don ya kange su daga karantawa annabi Isa, shi yasa ana ce Burus antichrist ne, wato ya shi antichrist ne baya so gaskiyan. To sai tattara su, idan ka duba the book of Philip chapter 1 verse 1, ko kuma ka duba Corinthians chapter 1 verse 1, ko kuma ka duba Thessalonians chapter 1 verse 1, bai ya ce ni annabin Allah ne, zai ce ni mahaifi ne na annabi Isa. A hakuwa bai taba gani annabi Isa da ido ba.
Ashi ba ma sahabin annabi Isa ba ne?
Bai sahabin annabi Isa ba ne, bai ma taba gani annabi Isa da ido ba, bai taba ganin shi ba. Yana so ina zuwa daga Damascus ya je tasabuna me yake da suna don ya je halaka hawariyan annabi Isa. Sai wani yanne ya zo mishi sai ya fadi a sakan hanya ya tsuma. Da ya tashi anan ne sai ya ce, to wannan mission da na daukar nan daidai ba, amma abin da zan yi bali ina dibo su zan kan, wato zuwa zai je kashe su ne fa, amma bari in dibo su ina dibo su in tusa wani ra'ayi daban a zukatansu su bai wancan. To shi sa yake tusa sababbin ra'ayi, wato idan za a ce wane ne uban Kristen, ina ne Kristen ya fasa a ce akan Burus, wato Paul in ka fade shi da yalen Latin ka ce Saul, to shi ne ya kawo sababbin al'amula a cikin wanda dai 80% na New Testament shi ya rubuwa da fasu. 80% na New Testament waɗanda suka yi daban da wato kamar Matthew da Mark da Luke da John, to su ne wasu daban da suka yi walafa, amma Saulan duka Burus ne ya walafa yana tusa different abinna ra'ayi a zukatan mutane na wancan lokacin don to bel karantawa ne bi Isa su koma nashi.
To ni abinda yake kara daure mini kai anan shine me yasa to ga karantawa annabawa a cikin waɗannan littafai masu tsarki amma kuma karantawa Bulus ta zo ta rinjaye? Don yanzu misali ka faɗa mana yadda annabi Musa ya faɗa aure, amma kuma ga yadda Bulus ya zo ya tsara, yanzu kusan duk kristoci ina jin irin wannan auren zobe ake wanda indai aka makala mata zobe an kama kenan.
Kenan
ko akwai wanda yake irin na annabi Musa yanzu?
Wato yini na annabi Musa suna ce tsohon alkawari ne. Wato saboda Bulus din ya zo ya yi yana yin abin da su zuciyarsu yake so, kaga abin da yasa aka kama Bulus aka jefa cikin kurkuku a Rome. Ya zo yana cewa shan giya bai da kyau, zina kuma bai da kyau, caca bai da kyau. Sai aka ce kai waye kuma wannan abin da muna yi iyayenmu da kakanni muna yi, Musa ba muna yi, wani kuma yazo yana cewa a cikin Roma wacce lokacin mutum ya buga tije ce yau kai na kada mata goma, yau ni kadai mata daga nan daga nan daga nan kada goma, wannan ce a ni na fika na waya fi haka abin alfahari ne, sai na inda rana fiade alfahari ne. To sannan kuma shan giya abin alfahari ne. Sai Burus yazo yana sukan shi cewa kada yi kada yi, sai suka kama shi suka jefa kurkuku. Da ya kama shi aka jefa kurkukun sai dawo yana dawowa ya ce abin da za a yi, to maimako ka kama mata a karfi a dai ka sa zobe ko yayan bai sani ba, ka ga indirection na wancan. To a shagi a shaka danne amma kada a bugu, don idan ya ce a bari kwata-kwata mutane za su take shi daga kurkuku ba, sai ce to a shaka dan kada a sha da yawa. Caca ma bai haramu ba ne, neman kudi ne, don haka har yanzu Roman Catholic suna yin baza a hada da caca ana ita yi. Giya ma ana shiga da shi katon-katon ofon katon coci a yi biki da shi har yanzu. To sannan kuma da yawa kristocin da kake gani sunan an haife su mara aure ne, don mutum zai zo inje mata a dakin shi ko zobe ma bai sa ba, ana yi ta zoma ana haife haife. Idan mace ta gani miji take taken shi kada yaje aure wata ya kore ta sai masa wa miji su je coci a zo a yi marriage blessing sai a je coci a je a yi wannan din in ba haka ba mafi yawan su an haife su mara aure ne.
Allah ya kiyaye.
Amin.
To jama'a da kuka halarta wannan wuri, muna fatan Allah ya sa mana albarka a cikin fadakarwa da wa'azi da dattijo professor ya mana. Ban sani ba. A irin wannan lecture ya kamata a ba da dama ta magana da baki wajen taliki ko ni sharhi ko ni bayani da wani zai yi ko ba da dama tambaya, don haka kofa a bude take gaba. Wa alaikum salam.
Ko yana da alaka da wannan Reverend
Peter? Na'am. Ko yana tambaya dangane da Reverend Peter Jatauni?
Okay.
Ina gaskiyar magana, wai kuna da wata alaka kuma wai ya musulunta da gaske ne?
A'a. Har yanzu bai mazama musulmi ba. Ina da alaka da shi. Shi ya gaime ni da haihuwa amma junior na ne a makaranta. Ina Rome shekara na 6 tukuna ya sigo muka yi shekara 3 don shekara 9 ake yi. Mu yi 3 ina tare da shi. Na dawo Najeriya 1960. Shi kuma ya dawo Najeriya 1966. An ba ni sanda 1960, shi an ba shi sanda 1966. Don haka yanda na san shi kenan, alaka na da shi kenan, kuma ni ne na musulunta da uwar shi. Domin kuwa uwar shi ta tafi Jerusalem sai ta dawo, sai na je gai da mama. Ni a ji daga zuwa na sai mama ce, "Dana, abinda kuna yi mun ce bayi da kyau, na je na yi a can." Ce, "Mama, menene kenan?" Na yi sallah. Mama yi me ya kai ka ga yin sallah? Ce, "Na zo zan shiga daki," sai aka ce sai na je alwala. An nuna mun gurin alwala, na zo na zan yi alwala, sai a je ka sai kai tsarki. Aka nuna mun gurin da na yi tsarki, na zo na yi alwala na shiga. Aka ce ba zan wuce wannan gurin da aka sa jan na carpet ba, sai na yi sallah. Dan sai na yi sallah. Ni ce, "To mama, da ka sai a sai kake sallan nan me kake karantawa, me kike karantawa?" In ce, "Oho, na sai a sai na gaji da sai wani tuku ya yi da." To don haka shi ne ke so ka nuna mun yanzu zan ci gaba da yin sallah tun da na je na yi a can. To haka kawai haka ita uwar wanda ta tuma yin sallah. Amma shi da kanshi me zan fada a sa shi a cikin record a je a ji ba. Domin yanzu shi yana jira pension na shi ne. Yana bin Patrick kudi da dama don a sareme shi. Yanzu ya bar aiki yana neman jira a sareme shi. In aka sareme shi to
Allah ya
taimaka. Amma wanda kuna ji ana ce Peter Jato, Peter Jato ya musulunta nan. Dan shi ne ana ce Bruce Peter Jato. Mutum kwai ne. Yana da shekara 43 yau. Peter Jato kuwa yana shekara 80 da wani abu. Kara bai shi ba ne. Peter Jato yana tare da kuwa nan, mutumin Zaria ne, Ushasha. Yanzu haka yana gidan shi Ushasha a nan. Dan wanku ne. To amma shi wancan Bruce dan wanku ne, mutum Kaduna ne amma mutum kwai. Southern Kaduna. Bai daya ba ne. Wannan a gaba na ya musulunta, guli na ya musulunta, wise na ya ji ya musulunta. Shi Bruce Peter Jato. So da yi ne. Yanzu haka yana Sokoto.
Alhamdulillah. Allah ya saka da akwai wani wa'azi da aka gayyace shi a Gombe, muna da cassette din a makarantar nan. Ina ga ya kamata a fito da CD gobe, waɗanda suke so sai su samu insha Allah. Wa'azi ne kamar awa 1.5 haka, shi wanda ya musulunta din. Wato abinda professor yake kokarin bayyana mana, su da kaji ana jatau din guda biyu ne. Akwai wani sirri ne shi professor da ya sani da ya abin nan, lokaci zai wanda zai bayyana insha Allah ta'ala. Suna da alaka tsakanin wancan din da wannan din. To insha Allah ta'ala shi wannan da ake magana karamin ya musulunta,
karamin musulmi,
shi professor Dauda shi ya musulunta da shi. A cikin kasar din ma zaka ji yana jinjina wa shi professor cewa malamin shi ne ya fada. Sidin yana nan a wuri na insha Allah za a iya fito da shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Har yanzu dai kofa abu da take, akwai mai magana ko abu? Na wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Na'am.
Da Allah dan wanda zai magana ya ce sunana wani kaza.
Yawa
Na'am.
Na'am. Wato tambayar da Malam Abdulrahman yake professor shine akwai wani pastor da ya sani to za a nada mishi wani mukami ne a coci to an ce sai ya zo da matar shi za a je za a daura mishi aure da mata to kuma su sun san shi da matar shi da yaya har goma to wai da ba matar shi bace to shine abin da ya ruda nan kenan dai shine ake so ka
bayani eh gaskiya kaman za a bashi ko ido ma elder na church bila ba shi ba sai an tabbatar da matansa wannan wanda suke tare suka haifan nan ba digayi auren a coci ba ne don haka bai aure ba tukuna a nasu amma haka suke zoma suke haifi yan shi ne amma illegitimate children anamu musulunci amma gurinsu ba ci amma duka ɗaya ne amma auren bayan haifan nan ba tare da aure ba shi yasa ne gaya muku mafi yawa haka suke ta zoma dole sai an daura mishi aure ya zama mutum dattijo kenan yin yana da auren sai a bashi elder na church bai za a baka ka zama wani wani mukami a coci ko ka zama elder ko ka zama chaplain ko ka zama in baka da aure ba.
Wasu rubuto tambayoyin da galibi professor amsa su a cikin jawabin shi domin gaba karshe da ya tattauna din yana kokarin ya bayyana mana irin yadda Bible yake da tifka da warwara ne a inda ya gwada Qur'ani ba shi da tufka da warwara domin Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani yana cewa afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ba sa lura da Qur'ani ne Qur'ani da ba daga Allah yake ba da an samu tufka da warwara da an samu rikici to wani ya rubuto yana tambaya to wai shin wannan Bible din to shine wanda aka baiwa Annabi Isa to ai kun ga daga waɗannan wa'azin da professor yayi mana na ƙarshe yana nuna cewa wannan ba shine Bible din Annabi Isa ba amma professor na san ba za a rasa abin ƙara ba kai
wato a cikin Bible gaba daya ba gospel according to St. Jesus babu wani gospel according to St. Jesus a Bible gaba daya mu musulmi ne muke ce injira kamar yadda Qur'ani ya fada Allah ya ba Annabi Isa to ba sa shi anan a cikin Bible ba sai dai mun ji wa'azi na Annabi Isa report daga bakin wannan Annabi Isa ya ce kaza Annabi Isa ya ce kaza shine aka tattara a cikin Bible amma ainihin littafin injiran mutane suna daukan Bible gaba daya shine injiran mutane suna dauka gaba daya cewa Bible shine injiran bai shine injilan ba amma injilan bai zo cikin Bible ba sai cikin mu musulmai mu muka san littafin nan ta injira ta Annabi Isa
to wani abu da yake ƙara daure mana kai wannan bayanin professor shi ya taso mana da magana kenan yanzu abin da professor yake ce mana ai tunda kake karanta Bible sai dai kaga an ce the gospel according to
St. Matthew,
the gospel yawa to amma babu the gospel according to St. Jesus to kenan kana nuna mana ma gaba daya a cikin wannan Bible din babu
littafin Annabi Isa
to ni ga wani Bible wanda aka sa red letter edition Bible wanda aka ce maganganun Annabi Isa su ne aka yi da jan alƙalami haka gashi yawa to gashi nan ma shine a wurinka to amen kenan yanzu duk girman littafin nan ba maganganun Annabi Isa sai inda nan yake jajajajen
nan jajayen nan
eh
abinda yake a cikin jajayen nan in ka bude na ka din gani gani ko ka ba fahimta da to kada nan jajayen nan ko to wanda da mat ne ya fada da Annabi Isa ba yanzu Annabi Isa yace Maki ya ce Annabi Isa ya ce kaza Annabi Isa ya ce kaza amma ba Annabi Isa ne ya ce na ce kaza ya rubuta nan ba Maki ne ya report abin da Annabi Isa ya ce
wannan bakaken kuma fa to na bakin kuma
yawa to ainihin idan an ka kawo taji abin da yake daga bakin Annabi Isa sai a mai da shi how can Satan cast out Satan da yaya Satan zai kori Satan awaki guda juu suna kwarin juna daga cikin dawa ne
to Allah ya kyauta.
Amin.
To jama'a kun yi sai wa kuma na malam bismillah. Wa alaikum salam. Na'am.
Na. Sun ci gaba da zaman su a can kaga ai asara waɗanda suke dawo sun da suke fi shahara a bakin mutane Ibrahima da Muhammad Magu to wannan kenan na farkon tanzuya
wato ina ga ai professor da yayi bayanin nan abin da ya faru kristoci ne suka nufi su wa musulunci makirci sai suka gano cewa ya fada a wajen tarihin Paul cewa Paul da ya nufi zai kashe kristoci ne sai gane cewa in ya kashe su bukata ba ta biya ba ya fi dacewa ya bata addinin ina jin wannan tunanin ne suka dauka shine kristoci kan wato lokacin da abin ya faru shi professor Dauda din nan shine sakataren kungiyar kan haka ne ko shine sakataren kungiyar kan a wannan lokacin saboda haka kaje yake cewa sun yi asara su wato lokacin shi professor shine akan gaba na aka waro mutane guda biyar aka tura su Sudan su je su koyo zamantakewa da yadda musulmi ke zama da nufin za a dawo waɗannan mutum biyar a watsa su a cikin musulmi sai su saje da musulmi ba wai karatu suka je koyowa ba a da yadda ake zamantakewa yadda in suka zo ba za su kalmomin su da dabi'un su ba za su rinka kwafsawa ba sai su saje to kaga duk mutumin da ya saje cikin ka to zai iya lahanta ka to asali kun ji abin da ya faru shine professor yace sai mutum uku garin haka sai suka musulunta da suka musulunta sai suka ce su kam ba za ma su dawo ba shine yake cewa sai kristoci suka yi asarar su to sai mutum biyu da Ibrahim aka tura shi Niger ɗaya kuma aka turo shi Nigeria shine Muhammadu Mahu shine ya zama mai tatsine a Nigeria ina jin takaitaccen bayanin kenan tambayar shi ta gaba da yake wadda ita ce ta farko professor da kace Jawahirul Ma'ani gace Reverend Father ya abin duk da naga ka rubuta wannan hatta a cikin wani littafi naka yana cewa to ai shi Jawahirul Ma'ani na ɗaya dai tukuna mu abin da muka sani Aliyu Al-Harazi mai rubuta shi na biyu an rubuta shi zamanin Qutbul Bakari aka yi ta kama ganganin Qutbul Bakari yanzu kusan shekaru 200 a daidai lokacin da kai kuma yanzu ya ji kayi hujja ka ce 1940 a duba encyclopedia 1940 to menene bai fahimta ba a ciki shine yake so ka fahimtar da shi ina jin tambayar ka
encyclopedia na 1940 bai yana ce by 1940 din aka rubuta Jawahirul Ma'ani ba fa ya ba da tarihi encyclopedia na 1940 din yace Jawahirul Ma'ani ga wanda ya yi shi bai a wannan lokacin ne yace ayi ba yanzu nan da nake wa'azi ne yanzu nan na fada abin da ya wuce baya to ban na ni kan na musulunta yau shekara 48 kenan ko to amma ina yi a bada tarihin shi yau za a ce yau ne na musulunta to kaga dalilin kina encyclopedia 1940 volume 8 ya bada bayani yadda aka yi ne
wato encyclopedia na 1940 edition ne ke wato shekarar da aka buga ko aka wallafa littafin da ya ba da tarihi amma ya dauko wani dogon tarihi ne da dade na amsewa kuma na'am alaikum na'am a Niger din shi Ibrahim
da ya je Niger bai daidai ba na fada nan ya daidai bai daidai ba ya mutu shi ya sa bai tasiri a can ba bai daidai ba ya tafi bai daidai ba ya mutu mai tafi ne ne ci gaba da abin da aka ce yi
na'am
ba za caca ne Roman Catholic ne yake yi
na ya ake yin tawai
wato a ranan idan aka ce za a fara da harvest thanksgiving mai doya ya kawo mai gwanda ya kawo mai baraba ya kawo mai abunna ya kawo to a lokacin da za a yi ainihin sayar da shi da za a yi baza din sai a daga gwanda a ce wani wa zai saya wani ya ce na saya naira goma wani ya ce a na ba da naira ishirin wani ya ce na ba da naira talatin wani ya ce sai a karshe na karshe da ya fi sai a buga guduma a ce an ba wannan ainihin baza kenan kafin a kai ga baza din ana zaman jira saula sati daya a yi baza din ana baje kodi samari suna da kunukuni ana caca nan akwai abin da church za su samu a ciki idan ka ci in ka ci an ka hada kudi ko naira goma ne ko uku kuka hada ko biyar idan ka ci naka din wanda kai ka sa din in naira goma ne ko uku ne in ka ci ba ka ci naira 30 kiran ba to za a ta ko biyar a sa wa asusun church ka tafi da 25 in kun kai mutane 20 da naira goma ne to za a dauko biyar dai a sa a tusun coci ta tafi da isaulan duka
za dai mu tsaya karfe 9 gaskiya saboda lokaci don jama'a wasu daga nesa suke bismillah wa alaikum salam
mutumin cadi ne asalin shi mutumin cadi ne ko da aka kore shi din ma daga Kano din ma ya koma Marwa to shi yasa ana ce Muhammadu Marwa
ta Kamaru kenan
eh ta can wajen kasan Kamaru bai koma ainihin mahaifansa ba amma anan na Jos aka ganshi ya zaba kanshi ce wa yazo as a Christian ya zaba kanshi anan Jos aka tura shi inda za ci don kaga mutanen cadi ma suna zuwa Najeriya suna da yawa ana ce foromi nan foromi da kake ji ana ce foromi bebeli bane da yawa su mutanen cadi ne haka shi ma yazo shi ma foromi ne
na
alaikum salam Sentimenti? To, Zephaniah chapter 3, verse 9. To.
Da kuma cewa kalmar Christianity akwai ta a Bible wai?
Da kuma na ga Christianity ko da guri ɗaya ne a cikin Bible? Da ba zan zama musulmi yau ba. To amma kuma sallah a cikin Bible guri 56. Don haka bari in duba Zephaniah 3:12-6. Babu Christianity a cikin chapter what? To. Chapter 3 dai na gani verse 9 kuma. To shine wani karanta verse 9. For then I will turn to the people a pure language. Haka ne? That they may call and they all call upon the name of Lord to serve him with one concert. Wannan yana ba da bayani akan zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Bai yana kan Christianity bane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara masa language wanda America musulmin America rarauci yake yi. hakuwa yana da ba zai isa da turanci ba. Musulmin England da larabcin nan ne, musulmin Saudiya da larabcin nan ne, musulmin Nigeria da larabcin nan ne, musulmi koyina to language da Allah yake referring a nan cewa kuma yana idan ka bi for I will turn to the people a pure language, zan juya ga mutane language mai tsarkakan language wanda bai gurbata. To sannan kuma that they may call they all call upon the name of God, mutumi do in da zai yi komi do in da zai ce bismillahirrahmanirrahim, in zai ci bismillah, in zai tashi bismillah, in zai kwanta bismillah, in zai magana bismillah. Wannan sai daga musulunci ba kowa ba. And then to serve him with one concept, to wato sahu sallah ana ce mu gwa musu a jikin juna domin mu hada zuciyarmu kada ya dalaba. To ba a so musulmi zuciyarsa ya dalaba yadda na dan wanka yake haka nake yake, kada ka zarge shi da wani aibin da baka san shi da shi ba, kada ka zarge shi da abin da bai ko da ku ya ka san shi da haka bai mako ka yadda shi kana zargan shi mishi nasiha ku zama duka daya. To abin da ba ila wannan ka duba litafi ne ina waje ana ce Islam in the Bible, akwai wannan har ma da wannan verse mai yana ciki.
To jama'a ku yi hakuri, muna ba da hakuri saboda kun ga dole mu kula da hakokin shi kan shi professor ya kawo mana uzuri, ya kawo mana uzuri, wato wasu abubuwa ne waɗanda wallahi idan zai kwana anan gari ya waye ba za su kare ba. Amma dai ina ga gurgudan abin da ya faɗakar da mu din ya kamata mu faɗaka, sannan ina so da Allah kowa ya nasu jama'a ku duba ni da shi ran yana gaya mini Kiristoci ne suka gayyato shi a Kano ya je suna da mukabala da shi. To amma musulmi kwaya daya ba wanda zai debe shi, kun ji ya faɗi ya tafi din ya je kun ji yana wa'azi, yana da mota ne irin Hilux din nan, abin nan babbar akorukura din nan za a ce mai body, kaji sun yanka mishi tayoyi ba kuwa tare da shi sai yaran shi waɗanda suke galibi yara ƙanana ne. Yanzu taho wannan da ya shata ya ɗauko na mota zai koma, idan muka ja lokaci kun ga za mu takura haƙƙin shi da yarjejeniyar da suke da driver. So da kamar hakuri jama'a, ina fata an gane. Na biyu kuma cikin mu dinmu ma akwai wanda daga nesa suke, amma muna fatan gurgudan fadakarwar da professor ya mana da karantawa Allah ya sa albarka a madadin mu da ke ɗaliban makarantar nan da sauran jama'a musulmi duka da suka halarto nan. Professor Dauda mu ne maka godiya, Allah ya saka maka da alheri, Allah ya kara maka lafiya, Allah ya kare ka daga dukkan wani makirci. Allah madaukakin sarki ya daukaki musulunci da musulmai. Zan yi kira zuwa ga al'umma don Allah an taru a makarantar nan sosai don girman Allah, mu ji tsoron Allah, mu sani da cewa wannan irin taruwar gobe Allah zai tara mu a gaban shi. Kada ka dau agogon wani, kar ka dau hansa din wani, kar ka dau takalmin wani, in ka nemi takalmin ka baka gani ba, ko dai ka tsaya in jama'a suka watse zaka gani, ko kuma ka je ka dawo in Allah ya so, in dai ba wani ya dauke ba mun sha alwashin gobe in ka zo za a baka abinka. Kar mu tashi wurin nan da harguwa da Allah, kan mu yi turereniya, kan mu yi turmutsetseniya, irin wannan taron mun fara shi kenan a makarantar nan insha Allah. Kuma abin da yasa za a ga ɗakin taron ya mana kaɗan, asali ɗakin taron dama ba na irin wannan taron ba ne, wannan plan din makarantar nan makaranta ce ta yara, akwai dan ƙarilan ɗakin taro wanda zai iya cin mu in mun kai ninkin goma, gashi can mun fara foundation za mu gina shi a cikin anguwan nan insha Allah. Dan ƙarilan ɗakin taro ne wanda yake ina ganin di yawan nan namu, to muka shiga ɓacewa za mu yi a ciki banda bangarorin mata da sauransu. Saboda haka amin amin, mun gode professor da wannan addu'a. Saboda haka abinda muke fata, to mun matse wurin yau, to mu yi hakuri wajen alwala, wajen sallah da Allah kar ayi turere ne kar ayi turmusi sannan saboda girman Allah kada wanda ya dauki dukiyar wani in ka dauka ranar lahira zaka biya shi kuma ba za ta yi albarka ba don girman Allah muna roƙon jama'a akan wannan insha Allah kuma kamar yadda muka fara taron nan lafiya kashi taro ya zo ƙarshe lafiya insha Allah kasantuwar ba mu ji wani kirista ya zo ba in Allah so muna sa rai wani lokaci za su kuma ko ba yau ba in wani kirista ya je ya yi nazari yana iya tahowa ko ba yau ba domin yana daga cikin ladabi na musulunci in kai wa mutum wa'azi ka ba shi lokaci ya je shakata ya nasu ya yi nazarin abin da ka faɗi wannan yana daga cikin umarnin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan abin da yake gaskiya ne wadanda suke dalibai ne daga cikin mu ina ba mu shawara littattafan nan muka siye su su ne za su taimaka mana abubuwan duk da ya faɗi a laccan nan ba su kai ɗaya bisa goma abin da yake cikin littafin ba saboda haka abin da muke fata za mu siye waɗannan littafai insha Allah ta'ala a je a karanta su to in ka karanta littafin samu wata takarda ko wani ɗan exercise book haka ko 2A ka tara tambayoyi to za a zo wani lokaci za a kira wani majalisi da za a kulla wanda wannan majalisin za mu iya aje shi ya zama asabar da lahadi ne prof sai mu gayyato ka ka zo a zauna tun kamar karfe 8 a ce sai 12 za a tashi
ini ma ina ka ce dama na gaya muku cewa ku sa sunana a nan a cikin
yayi kwarai da gaske cikin masu yayi kwarai da gaske
ma ka ce in bai domin wannan dalili ma ma ka ce an yi sallar asubahi kafin tashi
yawwa yawwa
ina ka ce an fara daga karfe 7 safe sai 7 yamma ina
to alhamdulillah
don na saba
yawwa to shine abin da nake ba da shawara mu je mu karanta wadannan littafan mu rubuto tambayoyi sai mu sake neman prof ya sake ba mu lokaci baya zama kamar yadda ka ji kuma duk wannan raunin da yake magana da wannan kulu yanzu haka akwai bullet na bindiga a jikin shi ya dawo wa'azi nan daidai wajen makarfi wajen hunkuyi din nan suka jefa mishi gumagumai haka akwai dan uwan shi kanin shi ya rasu ma aka harbai da bindiga har ma ana ta murna ya mutu gashi nan Allah ya rayar da shi dattijo shekarar shi yanzu kusan 80 wani abin mamaki to April din nan da wata biyu zai zama shekarar shi 78 kun ga 82 babu ba nan ba kristocin kasan nan suka tara kudi na fita hankali suka je suka samu sarkin garin su suka ce abinda suke roƙon shi don Allah ba su ki ba ya ci gaba da yin musulunci ya ci gaba kuma ya ci gaba da yin wa'azi amma suna roƙon shi duk irin filin da yake so a garin su aje za su sai mishi za su gina mai masallaci da duk irin plan da duk irin facilities da makaranta amma suna so ya daina yawon wa'azi ya kuma daina rubuta littattafan nan abin da suke so kenan da ministoci a cikin su da manya-manyan mutane yanzu haka gidan shi dake Kaduna sun kona mishi mutumin jihar Benue ne ƴaƴan shi suna gida manyan ƴan siyasar mu na ƙasar nan manyan su ƴan garin su suka je suka ɗibi bindigogi da mashina aka raba wa ƴaƴan shi ga babur nan wannan irin kyauta ta ƴan siyasa sannan ga bindiga aka ce kuma za a kashe musulmi ne to sai kai tunani su waye musulmin ƴaƴan shi na cikin shi suna gida aka ba su mashin wannan mashin kyauta ne irin abin nan to sannan ga bindiga sai kai ka auna idan wani ya kashe shi ya laifi to yanzu dan shi ake so ya kashe shi wannan ita ce barazanar da bawan Allah ne yake fuskanta sannan ka ji da kanshi yanzu ya fadi yana da PhD degree na uku a fanni kaza a fanni kaza a fanni kaza a fanni kaza a degree na uku har guda hudu wato third degree PhD in different four philosophies jama'a ko kun fahimta jama'a
ina da bachelor guda shida ina da master guda shida ina da PhD guda
to kun ji jama'a digirin farko guda shida, digiri na biyu guda shida, digirin digirgir da dingirewa shi kuma guda hudu, digiri nawa kenan? Goma sha shida. Digiri goma sha shida. Prof kanka baya ciwo don mu an ce mana in karatu yawa mutum kanshi. To Allah madaukakin sarki ya kara albarka. Don haka wannan abin da prof ya zo yi mana so mun taɓa ne karo na biyu, mu ya zo yi mana lacca mu yan makarantar nan, amma lokacin ba a sa a speaker ba. Yanzu an sa a speaker, yanzu an yi publicizing abin kenan, abu ya zama na gari. To amma muna son a karanta littafin nan. Sannan kamar yadda nace, ku je ku buɗe YouTube. In ka buga www.youtube.com sai ka zo ka sa Prof Dauda Ojobi, ko kuma Dauda Ojobi ma ka sa, zaka ga tashar Sunna TV ta yi wasu programs da su gaba ɗaya duk suna nan akan internet. Ina son ne aje a gani, a karanta, kuma aje a shiryo tambayoyi na ilimi. Su kiristocin sun zo ba su zo ba, za a sake samun lokaci wanda za a sa insha Allah ta'ala. Allah maraukakin sarki ya saka da alheri. Na haka jama'a, ina ba da haƙuri don Allah a yi haƙuri insha Allah ta'ala, mu dubi uzurin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Na'am, www.youtube.com zan rubuta insha Allah. Idan aka tashi fita da Allah, muna son ku zauna jama'a, ko waɗanda za su miƙe su bada umarnin waɗannan layi ka ba su fita, waɗannan su fita, saboda a fita a tsanaki insha Allah. Ayi haƙuri da Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.